see you go, never let you know about the feelings inside. You wouldn't understand, wouldn't let me hang all the way that I need. I want athletic support. Scottish bands, hello. Have no reason to be jealous. Have your man back when I'm done with him now. Scottish guys are hairy and they're ready to go downtown. Da 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 da